we have agitated for this for a very long time. Even during Obasanjo's time, during Goodluck time, we agitated for this.
Taron da wata kungiya dake da awar wakiltar kabilu 372 na Najeriya dan amincewa da ayyana ranar 12 ga Yuni a matsayin ranar demokradiya a Najeriya. Shugaban taron Muhammad Saidu Mai Dala'ilu ya ce ba daidai bane a dauki matakin na gwamnatin Najeriya a matsayin sadaukar da karramawar ga Abiola shi kadai koko ga kabilar Yarbawa.
Zai wahala a sakin irin shi a Najeriya. Abiola musulmi ne, baba ga nakin giba musulmi ne, gabaɗe da musulmin da wanda ba musulmi babu kabila babu komai aka fito aka zabe su aka ce su ne za su jagoranci kasar nan. Shi Abiola da ake kira ba wai dan shi Abiola ne a'a dan shine shugaba shine jagora wannan tafiyar a wannan lokacin
wasu suna ganin kamar hikimomi ne kawai shugaba Buhari da jam'iyyarsa ta APC domin a sake cin zabe na 2019 da goyon bayan jihohin kudu maso yamma
a'a to wai idan wani ya ce hikima ce me yasa wasu ba su hikimar wada to a ce hikima shi ma ilimi ne yayi hikima dan ya ci zabe idan ma haka aka ce sai kuma ya zama cewa wani bangare na kasar nan zafi da suke ji da wani ciwo wannan abin ya sa an yayye faruwa ga wata huta da ta kama kai ko ma wane ne ya ba shawara akan wannan abin faduwa ce ta zo daidai da zama
barista Siraj Usman Haske wanda ma yarba ai tare da wannan gwamnati suke saboda role din da suka play in bangaren yarba da bangaren arewa an hade ga wannan taya kowa ya san tare ake taya ana tare wannan abu an yi shi ne dan shi ne ya hidacewa da ai
Hudu dan Audu dan jam'iyyar adawa ce ta PDP da ya halarci taron amma ya nuna san ba uguwar dabara ce sai ranar demokradiya daga 29 ga Mayu
domin lokacin da wannan abun ya faru babu irin kashe-kashe da kone-konen dukiyoyin al'umma da ba yi ba a Najeriya kuma su wannan suka yi dalilin wannan abu sun san me suke yi da haka wannan abu an yi shi da wata munfa saboda haka man nasu rukar ka manta koda mai ka soya idan babu albasa bai kanshi sadaka abun wannan da suke tunanin cewa zai kanshi ba fa zai yi ba
mun ga wata kila kace da wata munfa kura ka fice mutane
su kai nasu ana neman qur'ani saboda an gano akwai kurakure shine ake taka makami
haka na wani mai sauraron sashen wasu na muryar Amurka Musa Usman Damagun ya bayyana ra'ayi na daban kan ya dace a bukaci hukumar zabe ta saki sakamakon zaben tukun
da ta zo ta ce ya ci zabe sai aka soke zabe gudan fine idan Buhari ya zo yanzu yace an cuci MKW Abiola ko an mishi wani abu ba daidai ba dan haka bari ya apologize su family din MKW Abiola wannan ba za mu damu da shi ba amma INEC fa bata sanar da cewa MKW Abiola ya ci zabe ba amma dan kana shugaban kasa ko al'umman Najeriya kana ba su hakuri mu bamu gamsu da wannan ba wallahi bamu ji dadin sa ba sam
za a ci gaba da muhawara kan wannan mataki da zahiri dagiro su mutane ne ya sanya tarihi bai goge tasirin sa ba har ya zama gagarumin lamarin siyasa a Najeriya Nasiru Adamu Alhikayi muryar Amurka daga Abuja Najeriya